sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba, 2 watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu aku ji cewa kwamitin sulhu na yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da suka samu sabani sanadiyar zababukan gundumomi da kananan hukumomi da kuma jihohi ya bar baya da kura bayan mika rahotonsa ga shugabannin rukun jam'iyyar. A yayin da wa'adin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗiba wasu 'yan Rwanda takwas don fitowa daga ƙasar ke cika a gobe Alhamis, lauyan da ke kare su ta bayyana damuwa a game da makomarsu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman, sannan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Alhamis, shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kai ziyara a Ukraine domin shiga tsakanin Kyiv da Moscow a lokacin da ake ƙara samun tankiya tsakanin su. Duk da kyakkyawar mu'amala da yake da ita da shugabannin biyu, masu sharhi sun ce Erdogan zai iya fuskantar kalubaloli ta fuskoki da dama. Shugaban na Turkiya Erdogan yana sa ran zai warware tankiyar yayin da Rasha take ci gaba da jibge sojojinta a kusa da iyakar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi marhabi da yunkurin Erdogan na shiga tsakanin, sai dai masana sha'anin mu'amalar ƙasa da ƙasa kamar Farfesa Aydin na Jami'ar Kadir Has a Istanbul ya yi kashedi cewa shugaban na Turkiya yana da jan aiki a gabansa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga hukumomin sojan Myanmar da ta bada damar shiga da kayayyakin jin ƙai ga miliyoyin mutane da suka shiga ƙunci sakamakon tashin hankali da talauci da tsananin yunwa da kuma rashin lafiya. Yaƙi da rashin tsaro sun lalata wurare da dama a ƙasar Myanmar shekara guda bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da faɗawa cikin yaƙin basasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin da ke ƙaruwa yana jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan 14,400 cikin matsanancin talauci. A yunkurin tunkarar wannan halin da ake ciki, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ga samar da taimako na dala miliyan 826 wadda ba a taɓa yi ba domin taimaka wa mutane miliyan 6,200. Rundunar sojan Amurka tana aikewa da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa tare da tura jiragen yaƙi domin taimaka wa haɗaɗɗiyar daular Larabawan yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga 'yan tawayen Houthi a Yemen. Ma'aikatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna wannan batun a jiya Talata da yarima mai jiran gado Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Wata sanarwar Pentagon ta ce jirgin mai suna USS Cole zai yi haɗin gwiwa da sojan ruwa a Abu Dhabi kafin ya isa tashar jirgin ruwa. Sakataren ya kuma sanar da yarima shawararsa ta tura jiragen saman yaƙi na Fifth Generation su taimaka wa haɗaɗɗiyar daular Larabawan akan barazanar da take fuskanta a yanzu. Kana hakan na nuni da Amurka tana tare da daular Larabawan a matsayin da daɗiyar ƙawanta, a cewar sanarwar. A ranar 17 ga watan Janairu ne da 'yan tawaye suka kai hari suka kashe wasu ma'aikatan ƙasar waje su uku a wani kamfanin mai a Abu Dhabi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban birnin ƙasar Guinea-Bissau da ke Afirka ta yamma ya kasance cikin kwanciyar hankali bayan wani yunkurin juyin mulki da bai nasara ba, in ji shugaban ƙasar a jiya Talata. Mutane sun koma akan titunan birnin Bissau sa'o'i bayan da 'yan bindiga ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu da na AK-47 sun kai hari akan fadar gwamnatin Guinea-Bissau a jiya Talata. Shugaba Umaru Sisoko Embalo, wanda tsohon janar soja ne, ya yi jawabi ga al'umman kasar a daren jiya Talata, yana mai cewa yunkurin auna demokuraɗiyya ya zo ne yayin wani taron gwamnati a cikin ginin. Shugaba Embalo ya ce an samu asarar rayuka mai yiwuwa a ɓangarorin biyu, amma dai ba su da yawa, yana mai cewa jami'an tsaro ne kaɗai ya kamata a taya su murna da martani da suka mayar. Rashin zaman lafiya da ke karuwa a yankin ya kai inda kungiyar kasashen yankin ta ECOWAS za ta gudanar da tattaunawa a kansa gobe Alhamis a wani taron koli a birnin Accra. a ƙarshe akalla mutane miliyan 13 a fadin Najeriya suke fuskantar yunwa a lokacin da ake fama da ƙarancin abinci a cewar shirin abincin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Tashe-tashen hankula sun kawo cikas ga sayar da abinci sakamakon rashin tsaro akan hanyoyi da manoma ke jigilar kayayyakin gonarsu zuwa kasuwanni da mahaɗa suka lalata. Noman shinkafa ya yi ƙasa ainun, lamarin da ya sa farashin shinkafa ya tashi goron zabi da sama da kashi 60 cikin 100 a jihar Benue da ma wasu wurare a ƙasar. Akwai yiwuwar fadawa cikin yunwa saboda tashe-tashen hankula da annobar COVID-19 duk suna hana kaiwa ga mabukata, in ji wani kakakin shirin abincin na Majalisar Ɗinkin Duniya yana fadawa kamfanin dillancin labarai AP. An kashe dubban 'yan Najeriya a rikicin shekara da shekaru da ake samu tsakanin manoma da makiyaya akan rashin isasshen ruwa da kuma wuraren kiwo. Yawancin lokaci manoman suna zargin makiyayan da karbe musu filaye, yayin da su ma makiyayan da galibin su Fulani ne suke ikirarin gonakin wurin kiwon su ne na tun asali. Gwamnati yanzu ta kaddamar da wani aiki karkashin shirin sabunta kiwo na ƙasa da zammar kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da suka rincaɓe sakamakon ƙaruwar makamai a hannun jama'a da kuma gazawar gwamnati wurin gurfanar da masu laifi a gaban doka.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Kwamitin sulhu na 'yan jam'iyyar APC da suka samu sabani sanadiyar zaɓuɓɓukan gundumomi da ƙananan hukumomi da kuma jihohi ya babbaye da kura bayan miƙa rahotonsa ga shugabannin rukun jam'iyyar. Shugaban kwamitin Sanata Abdullahi Adamu ya ce a gaba ɗaya sun samu ƙorafi 47 kuma sun yi bakin kokarinsu wajen sulhun, duk da cewa ƙwararru a fannin siyasa sun ce sai fa an ciza an hura. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto.
Kwamitin wanda ya fara aikin Satumbar bara ya leƙa wasu jihohi inda aƙalla ya ba da labarin sulhu tsakanin tsohon gwamnan jihar Gombe ɗan Juma Goje da gwamnan jihar Inuwa Yahaya. Duk da haka akwai jihohin da ba a gama warware taƙaddama ba. Gabanin miƙa rahoton kwamitin ya samu ƙorafin zaman doya da manja tsakanin 'yan jam'iyyar a jihar Taraba da alamu ke nuna sai yanda hali ya yi da yin sulhun gabanin babban taron jam'iyyar a ranar 26 ga wannan watan. Sanata Abdullahi Adamu ya ce rashin kammala aikin ba zai hana gudanar da babban taron ba.
Daga dai abin da muka bayar ba abin zai hana a yi wannan taro, sai dai kuma a son a yi ko wanda ne ya zo na daban na cewa ko da ɗaya ko da abin, amma dai dan abin da ake so daga gare mu alhamdulillah mun bayar. Don babban abin zai shi shafi shafi da abin shi ne ainihin zaɓukan da aka yi, akwai ƙara rikici a nan ba a yi ba a an yi maguɗi a an yi kaza kaza. To daga binciken da muka yi abin muka iya tsintowa mun yi.
Akwai wasu jihohi da har yanzu suke ƙorafi kamar jihar Taraba, kun samu wannan ƙorafin nasu?
Taraba ba samu takardar Taraba ma, mun ji labarin Taraba takardar su ba sai shekaran jiya muka ji, kuma ba su kawo takardar ba. Ni da take kin ba gaskiya da ba ka kawo yanzu mun take da kin ba gaido tukunna. To saboda haka ba zan iya wani magana akan Taraba ba, amma idan ba ya tabbata mun samu takardar mun so su kawo takardar
jigon jam'iyya a Taraba. Alhaji Abdullahi Ade ya ce suna fata jam'iyyar za ta ware lokaci don duba ƙorafin na Taraba, matukan ana son jam'iyyar ta taɓuka abin kirki a shekara 2023.
Ai mu Taraba muna cikin wanda muka yi wannan ƙorafi wanda aka yi masa har Abuja, kuma ya yi alkawari zai zo koko zai turo mutane sa. To amma mun ya bani mamaki yau da cewa gashi ya gama aika za ka za. To kaga mu dai gaskiya ba zo Taraba ba, ko da mu dai mu Taraba muna kotu, ai ya je Kano suna kotu, ya je Ogun suna kotu, saboda haka muna so kamun nan ka je na zamfara nan ka san menene zaka yi akan Taraba.
Amma ga masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ba lalle bane sulhun ya tasiri da ake fata fiye da a ciza a hura.
Idan ana siyasa irin ta Najeriya musamman yanda muke ganin ta APC, siyasa ce ta buƙatar muƙami daga takarar shugaban ƙasar su zuwa ƙasa, duk wanda yake nan yana yi ne saboda yana buƙatar muƙami ba don ya yarda da wata aƙida da zai iya bi ba. To idan ana irin wannan siyasar, in ba a ba mutum damar karɓar muƙamin nan ba, baya yarda da duk wani mataki da jam'iyya za ta ɗauka. Saboda haka kamar yadda kika faɗa APC yanzu in yana da kyau su je su kafa kwamiti ɗinsu don watakila zai taimaka musu, yanda lokacin da za a gama wannan maganganu mutane ba su da makoma a APC ba su da makoma a wani wurin kuma. To amma banda haka ba wani tunanin cewa an kafa committee sulhu dan a samu wata maslaha ni dai irin na tunanin kenan da maslaha ake nema da an rushe abin da aka yi da ba ake cewa ba a yarda da shin ba
rashin gudanar da sulhu ko birin da korafin yan jam'iyya ya jawo rasa kujerar tsohon shugaban jam'iyyar Adams Oshiomhole da ya zama wajibi a gare shi ya janye kara daga kotu don sa bakin shugaba Buhari a dambarwar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda a yayin da wa'adin da gwamnatin jamhuriyar Niger ta diba wasu yan Rwanda dan fikewa daga kasar ke shiga a gobe 3 ga watan Fabrairu lawyer da ke kare su ta bayyana damuwa a game da makomar waɗannan mutane da kuma yadda abin da ka iya shafar darajar kasar Niger da ta majalisar dinkin duniya a idan masu kare haƙƙin dan adam wakilin muryar Amurka a yammai Salamu mini Barma ya aika mana karin bayani
rashin samun amsa mai gamsarwa daga wajen mahukunta da kuma yadda kotu ta yi watsi da dukkan kararrakin da aka gabatar mata ne kan buƙatar soke kudirin korar waɗannan ƴan Rwanda takwas da suka samu faka a nan Niger bayan wata yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin hukumomin ƙasar da Majalisar Ɗinkin Duniya yasa lawyer da ke kare su Maître Khadijatu Hammadu kiran taron manema labarai don sanar da duniya halin da ake ciki a yayin da ya rage kwana guda wa'adin da mahukuntan Niger suka ba su ke cika
mutanen nan har yanzu situation kensu bai sake ba itaji Niger bai magana ba mu san me zai faru ba da gun ga naji wani ya ce yau ne delayin su zai kare kinan gobe za a kore su abinda ya kamata kowa ya gane decision Nations Unie da ya daga wancan decision na koran su ba a ce rana kaza ko rana kaza ba an ce sai in an gama shari'a kan maganar su to shari'a kuma ba a yi ta ba tunda mun nan gani sai duk dosiyan da muka aje wasan da shi ake amma aboka da ke wararen duniya su suna gaban Nations Unie kan magana kenan yau maganar ga da muke ko gobe Niger bai da inci ya kore mutanen nan tunda decision farko da ya sa bai kore su ba har yanzu yana nan bai guce ba dindin maganan ba a yi shi ba tukuna to wannan ne muke so mu gane
wannan al'amari da tuni ya fara dauka hankulan lauyoyi sama da 100 daga sassa daban-daban na duniya abu ne da ka iya gogawa Niger kashin kashi akan batun kare haƙƙin dan adam ganin yadda mutanen da ake dambarwa akan su tsofaffi ne matashin su shine mai shekaru 60 inji Maître Khadijatu Hammadu
yau constitution kin mu ma na protection traité international na protection kenan yau in Niger ya kore su ya je ya sa su wani rayuwa ko a wani hannu da za a iya takura musu gaskiya responsibility international kin Niger an iya ai engagement shi akan wannan magana jiya ma kuma mun je gaban minister de l'interieur muka aje takarda kan mutanen nan Okay, Niger ya duba kuma ya ba su azil ya ba ma Nations Unie tan ya yi prepare di parking su Niger kenan muna saurara
lawyer ta kara da cewa waɗannan mutane duk da kasancewarsu an same su da hannu a yakin basasar 1994 kotu ta wanke wasu daga cikin su yayin da waɗanda aka kama da laifi suka riga suka kammala zaman hukuncin da aka yanke musu sai dai watanni kusan biyu da barkewar wannan dambarwa kawayewa hukumomin Niger ba su ce kala ba a kai Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman
kungiyoyin wasar kwallon kafa ko ta mola kungiyoyi ne da jama'a da yawa musamman matasa ya bada goyon bayan su gare su na tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan a game da goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa na gida da na waje
ayar kansila to ina sha'awa kallon kwallon a da amma yanzu gaskiya na daina da saboda ganin yawa za ta kamo hawan jini
me yake ne
to gaskiya kullum in aka zo aka ci mu dan da ina supporter gida Najeriya sai ga an ci mu da an ci maka da sai wani da dadin zabi wani da da rashin lafiya har mu zo muna fada junan mu sai naga za ta haddasa mana gaba da rashin lafiya a jiki
wace kungiyar kwallo kake goyon baya a nan Najeriya
a nan Najeriya muna kallon nan Superstar muna kallon kwallo a nan Adama Siga na Ibadan wanda ya zama tuwo sai gwagwarmaya sosai wanda ya zama tuwo an samu yan kwallo su da har sun fita waje gaskiya sai gwagwarmaya sosai
bayan wannan kungiyar kwallo ta Ibadan ta Shooting Stars ko akwai wani kungiyar kwallo da kake goyon baya a Najeriya
to gaskiya bayan su sai timatimai wanda ake kullawa hadawa a cikin gida ɗan yara da muke hadawa muna wani da su wanda ya zama to muna dan kashe kuɗin mu to kuma yanzu gaba ɗin ni na aji
to kamar irin kungiyoyin kwallo na kasashen turai fa ko kuma na waje ko akwai wanda hake goyen baya a can
to inda goyen bayan Madrid gaskiya
har yanzu
har yanzu da aka ce Madrid ta ce ina jin dadi amma ban zuwa kallo gaskiya yanzu dan saboda hawan jin ne mai fada ma kan wani abu ya haifar ma mutum wasu matsaloli
sunana Umar Muhammad dan Asabi kana goyen bayan wata kungiyar kwallo ina goyen bayan kungiyar Arsenal me yasa ake goyen bayan ta ai na taso tun ina dan karami gaskiya lokacin ina dan karami na kan je gidan kwallo in ga sun sa kaya jajaye to daga nan ko da na girma kawai sai naga ashe Arsenal ce to tun lokacin kuma ban iya kauce mata ce nake tare da ita ko da wani lokaci a zuciyata
ko ka san kungiyoyin kwallon dake Najeriya
eh na san kungiyoyin kwallon dake Najeriya
ba mu ko da guda uku ko hudu tunayen su
akwai Kano Pila akwai Ifeanyi Uba akwai 3SC akwai Crown FC akwai Niger Tornadoes akwai gasunan dai da yawa
to a cikin waɗannan kungiyoyi da lissafa ba wanda ta baka sha'awa ka goyi bayan ta sai kungiyar kwallon kafa waje
a nan Najeriya ma ina goyen bayan Kano Pila da 3SC na Ibadan Kano Pila na Kano Pilas duka su biyun nan ba wanda nake so kamar su a cikin
ka ta ba da wani taimako game da waɗannan kungiyoyi domin su ci gaba
gaskiya ban ta ba da wani taimako domin su ci gaba ba amma nakan je na kalle su idan ni mazauni Ibadan ne amma idan Kano Pilas ta zo nan stadium din Ibadan za su buga da 3SC kuma duk kungiyoyin da nake so ni nakan je na ba da gudunmawa ta wurin nuna na fi son Kano Pila akan 3SC saboda ni ba ushi shine gudunmawa da nake baya nakan je a cika stadium da ni da yan kwallo a cikin hili sukan so su ga fans sun cika wasu goyen bayan su ba wurin nuna suna bayan su sosai su ba su karihin gwiwa wurin buga kwallo
sunana Abule kana kana goyen bayan kungiyoyin kwallon kafa sai sosai ko don kaman da wace kake goyen baya cikin kungiyoyin kwallon kafa Real Madrid ne fasar Real Madrid ne duk ce kawai a gaba na sauran kungiyoyin kwallon waje ba goyen bayan sai dai wannan kawai
a wannan ni kawai Real Madrid ne na hisan ta ci kowa da mun hada da mutum kawai in ga MP aiki na kenan
to me yasa kake goyen bayan wannan kungiya ta Real Madrid tunda Allah ya sa na tashi na ga ina shawon kallon kwallon sai na ga babu wata tabirge ne sai ita saboda wasu da naga suna yawan takale da sai irin su zamanin su Zidane dai ga sunan da sauran su bayan Zidane ko akwai wani dan kwallon da ka sani cikin wannan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid
sosai da irin su Ronaldo nan Brazil duk da dama dai ga sunan suna nan duk irin su wayan duk muna shan saboda ba su ba mu kunya in dai suna cikin hili to insha Allah wayan fa mun gaba dokan su
me yasa ba ha goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa na Najeriya ko Afirka
eh to wani lokaci suna yawan ba mu kunya abin da ya kamata a yi kishin suna amma muna yawan tohuwa sai kuma su ba mu haushi kaga abin da sa kawai wani lokaci mukan tsallake sai mu koma can
me yake son gani ga kungiyoyin kwallon kafa na Najeriya ko Afirka
yawa ina son in ga kishi ko don lokaci go an ka shigo hili in ga kishi amma duka wani lokaci sai ga an sa fashiwaliti saboda alfarma ta yawa wannan ma bai iya ba dokoi a ce shi za a sa ga wasan kwallo kaga wannan dushi ne irin wannan dubbe kawo ci gaba kaga akwai matsala
kungiyoyin kwallon kafa dake waje su ba su irin wannan nuna son kai
gaskiya babu son kai in ba ka yi ma ba a yi da kai saboda da an ga yau ba kai ba ji ma an ka doku ba a yi da kai sai dai kuma a sake a doko ni amma nan ko da lokaci an ka to gidan Najeriya sai ga ana yawan son kai a ciki wanda ma bai kai wani baka ga an doko shi a ce wai sai shi to kaga irin wannan duk babu ci gaba cikin su
ni sunana Ifya ka
ko akwai kungiyar kwallon kafar da kake goyon baya na waje ko na cikin kasa Afirka
really ni dan Chelsea ne
me yasa kake goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea
gaskiya Chelsea suna bugawa yanda nake so kuma ba fashaliti sai dai yanzu da suka samu injury ne suka samu
kamar rauni
sun samu injury ne alar wallan mu yanzu amma dai ko da muka samu injury muna top 3 muna cikin top 3 amma insha Allah naga dai zuwa 1 to 2 insha Allah za mu dauka
a cikin yan wasan wannan kungiya da ka fadi wani dan wasa ne ya baka sha'awa
ni dan wasan da yafi ban sha'awa dan wasan bayan kwallon mu Rudiger da kuma kaga irin su Thiago Silva din nan amma ya tsufa amma yana da experience zai koya ma abin nan irin su yan an kananan nan sun iya kallo kamar dan America din nan James ma shi ma yana da injury amma yana bugawa sosai
a cikin kungiyoyin kwallon kafa da ke Africa ba wanda hake so
ni dan Najeriya ne amma ina son dan Najeriya abinda suke bayarwa suna bada hypertension
wato hawan jini to saboda me
kaga abinda ya kamata su selection
su zabu
ba su zabuwa he dai wani sune ta yace wannan dan gidana ne a dauke shi wannan yace nashi ne a dauke shi wannan yace nashi ne a dauke shi wannan jai nashi ne a dauke shi dan haka ne ni dai nayi banza da su
kana ganin mai horar da yan wasa wato coach baya da damar ya zabu wadanda ya ga sun fi kwarewa sun fi basira ga wasan kwallon kafa
dama fa bai da dama
to wa yake hana shi ya zabu wadanda yake so
su sune tunai za ba
bashi kudi ko kuma in sun kai kwallo kuma ko su sai da kwallon suna sai da kwallo
kamar yaya kenan
kamar yanzu ko eko Najeriya zai hadu da Egypt ko kuma Ghana za a iya kiran dan kwallo daya a ce to kaga gaban da yake ga yanda yake ga yanda yake ku sayar mana kwallon to zai ce to ko kuma kifa an bugo kwallon da ya kamata ya kama sai shi in an bugo nan shi yayin nan kwallon shi gara
in kwallo ta yamma shi sai shiga ba
eh sai ya shiga raga daga nan ayi kaga sun ba mu 1-0 dole mu kauce haka suke yi
sunana Abdurrazak Abdulrahim Abdullahi Zango Ibadan
kana goyon bayan wata kungiyar kwallo a kasashen Turai ko kuma nan Afrika
ga ni kashe ne na Manchester ne ga ni kashe ne na Manchester
to me yasa kake son Manchester
ni na fi shekara 40 wallahi na son Manchester tun ana aurawa a dan kalla farin TV muke son Manchester wallahi
to yanayin uniform din su yake baka shawa koko yanda suka buga kwallo koko ɗan kwallo koko me yake baka shawa a ciki
mun raddebu ne gaba ɗaya wallahi mun raddebu ne na Manchester muna son Manchester kamar baki rai bakin fama haka nake wallahi tun ba mu da wayo sosai muke son Manchester muka kuma tashi a cikin Manchester komai na Manchester rigamu ma na Manchester ne wandon mu na Manchester ne duk wanda ya san mu ya san mu dan Sha Abdurrazak na Ibadan Zango wallahi san Manchester ne
to ga kadan Najeriya me yasa ba ka goyon bayan kungiyoyin kwallon Najeriya da sauran Afrika
eh muna goyon bayan lokacin da ba mu kallon Turai muna goyon Eagles na Najeriya duk inda za su yi wasa inda suru lere ne ko aina za a yi wasa sai mun je mun kalla amma tun sayana tun 80s muke wannan magana amma bayan 80s da Najeriya suka dauki Nation Cup aka zo aka kira su West Ham su kowa tun lokacin da West Ham mai samu Nigeria sai 94 ya dauki kofi kaga wannan squad din JJ kenan su Kano wannan mutanen squad din ya hadu dole ka so su in dai aka zo Nation Cup ko wani abu amma aka zo maganar Turai muna kokari mu bi Manchester saboda mu ba mu ba haƙi a nan Najeriya ba haƙin player shi yasa player mu ma suna samu su fita in sun fita shikenan
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai
literature low but oke da sako ga al'ummar Najeriya
Nigeria 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 babbar kasa ku zo ni ki
Salam salam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya musulmai kiristan mu hada kai mu je na nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya dan haka kar mu yi wasa a kasara ta in uwa kungiya mu samu auni mu auna kaf a jikanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Najeriya babu kai wallahi
yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Jiriyar jankumi na hukumar kwallon kafar Afirka ta azaba hukumar kwallon kafar kasar Masar tarar dalar Amurka dubu 100 tare da dakatar da dubu 50 a dalilin karyar ka'idodin umarnin hukumar gasan cin kofin nahiyar Afirka na kasa da kasa a kasar Kamaru na shekara ta 2021 wannan kuwa bayan asar Masar ta ki ta yi taro manema labarai ne a ranar 29 ga watan Fabrairu shekara ta 2022 gabanin karawarsu da kasar Morocco a wasan kusa da na ƙarshe wato quarter finals da sun kai a Ahmad Ahiji Stadium abin da ya zama wajibi ga duk kungiyoyin wasa da ke cikin gasar masu riƙe da sha'anin ƴan jaridar sun tsorar jira har kusan sa'o'i biyu kasar Masar na da kwana 60 ta biya tarar dala 50,000 don an mata rangwamen 50,000 saboda ba a samu hukumar kwallon kasar da lifi ba Hukumar kwallon Afirka kafa ta ƙarshe ta shi ta amince ya amfani da Baba Yara Sports Stadium na wasan ƙarshe na shiga gasan cin kofin duniya tsakanin Black Stars in Ghana da Nigeria kasar Ghana za ta karbi bakuncin Nigeria a zagayen farko na wasan ƙarshe sabon wata yayin da ake yaya ta rahotanni an daga wasan zuwa Baba Yara Sports Stadium da ke a Kumasi Hukumar kwallon Ghana dai ta gabatar da wuraren wasa biyu ne Cape Coast Sports Stadium Stadium da Accra Sports Stadium don wannan karawa sai dai wani jawabi da hukumar wasannin motsa jiki ta kasa ta fitar akan rashin sukunin yin amfani da Kipco Sports Stadium a dalilin bukin ranar Independent Ghana a ran 6 ga watan Maris ya zama wajibi a maida wasan Accra Sports Stadium Baba Yara Sports Stadium ba shi da kurumin karban wasannin kamar yadda CAF ta nuna babban mai koyar da Great Olympics wasa coach Arno Walker ya nuna sha'awar zama coachin din Black Stars na gaba yanzu haka dai hukumar kwallon kafar kasar Ghana na farautar sabon coach wa babban kungiyar kwallon Ghana bayan an sallame Laban Rajovic a dalilin mugunyar rawa da Ghana ta taka a gasar cin kofin Africa da ake ciki yanzu haka a kasar Kamaru Arno Walker wanda kuma shine coachin din Black Stars team B yayi imani da irin kwarewar da ya samu zai iya manejin kungiyar in har aka ba shi dama me yasa in aka bani dama bana jin ragon azanci ne ya saura gare ni in yi abun kirki waka ke fadan haka a cikin wata hira kasar Masar ta samu koma baya yayin da dan wasan ta na baya Ahmad Gazi ba zai iya buga sauran wasannin cin kofin Afirka na shekara 2021 ba Gazi ya samu rauni ne a wasan sai da sun kai nasara akan kasar Morocco a ranar Lahadi tsohon dan wasan baya na West Brom Mahmoud Trezeguet da ya saka kwallo da ya ba su nasara 2-1 ya sake shi mai shekaru 31 zai tashi zuwa kasar Jamus ya yi jinya kasar Masar da sau 7 take cin kofin nahiyar Afirka za ta kara da kasar Kamaru mai karban bakuncin gasar a ranar Alhamis don samun wadda zai tsallaka zuwa wasan karshe a ranar 6 ga wata da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
da Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice
to baban da a takaice a yau alhamin shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kai ziyara a Ukraine domin shiga tsakanin Kyiv da Moscow a lokacin da ake kara samun tankiya tsakanin su duk da kyakkyawar mu'amala da yake da ita da shugabannin biyu masu sharhi sun ce Erdogan zai iya fuskantar kalubaloli ta fuskoki da dama Shugaban na Turkiya Erdogan yana sa ran zai warware tankiyar yayin da Rasha take ci gaba da jibge sojojinta a kusa da iyakar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayi marhabi da yunkurin Erdogan na shiga tsakanin. Majalisar Dinkin Duniya ta kira ga hukumomin sojan Myanmar da ta bada damar shiga da kayayyakin jin kai ga miliyoyin mutane da suka shiga kunci sakamakon tashin hankali da talauci da tsananin yunwa da kuma rashin lafiya. Yaki da rashin tsaro sun lalata wurare da dama a kasar Myanmar. Shekara guda bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin da aka zaba ta hanyar demokradiyya. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargadin cewa kasar na gab da fadawa cikin yakin basasa. A ƙarshe, rundunar sojan Amurka tana aikewa da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa hadajjiyar daular Larabawa tare da tura jiragen yaki domin taimakawa hadajjiyar daular Larabawan. Yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga 'yan tawayen Houthi a Yemen. Ma'aikatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna wannan batun a jiya Talata da yarima mai jiran gado Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Wata sanarwar Pentagon ta ce jirgin mai suna USS Cole zai yi haɗin gwiwa da sojan ruwa a Abu Dhabi kafin ya isa tashar jirgin ruwa.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya gabatar da shirin da Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC